الرحمن الرحيم وانا اللي تأتي القول المفيد ما لن يتشي وعن النواس داش 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 عندي صالو الوسيمين يقلون نمقلم النقشتين وانشان عتري هذا الحديث لم يخرجه المؤلف وانا حديث ما لم بددك سبب تخريج سبع انت تخريج ددكي انت تحقيق صاموش دقوة دنيا زوا وتو دنيا in an ce takiki an tsamo karatu daga wata duniya zuwa wata duniya an yi wani rubutu da wasu kalmomi wanda ƴan wannan zamanin ba su gane shi sai a ce hakiki in an ce takhriji kuma a tsantsane shi a bididdikin kowane abu to malam bai bi asa wannan hadisi na nuwas bai bididdikin sa ba lakin qad zakarahu ibn kathirin riwayat abi hatim ibn kathir ya zo da wannan asari a riwayan abi hatim wa zakara fihi illa shi ibn kathir sai bididdikin sa yace asarin hadisin Abu Nuwas akwai illa a ciki wa hiya anna fi sanadihi al-Walid ibn Muslim a isnadin shi akwai Walid ibn Muslim wa huwa mudallisun wa qad rawahu an shaykhihi bi an'ana wa mu'an'anun ka an sayyidin ko an karam wa Abu Muhammad ko ma fihi rawi lam yusam to fa yakunu fil hadith ad-da'f kenan a hadisin akwai da'f akwai rauni to tunda akwai rauni a zai da shi illa annahu qad rawa Muslim wa Ahmad sai dai akwai riwayan da Imam Muslim ya fitar da shi da Ahmad min hadith ibn Abbas hadith ibn Abbas hadisan kar ya kunu shahidan lahu zai zama shaida ga wancan zai zama wancan hadisin mai rauni ne amma sahihul limene li sahihul li ghairihi in an ce hadisi na da rauni ba shi ke nuna zaka aje shi ba sai in an nemi wani hadisi ya tada shi ba a samu ba an an samu wani hadisi ya tada shi shikenan ya sha amma an ba samu hadisin da ya tada shi ba fa an shanye shi haythu akhbara anna Allah idza takallama ya bada bayanin cewa idan Allah yayi zance bil wahyi da zance and saqo sami'ahu hamalatul arshi masu daukan al arshi sukan ji wannan saqo fasabbahu sai subhanallah thumma sami'ahu ahli kulli sama'in wanda suke kowani sama sukan ji kalman fayusabbihuna kama sabbaha ahlus sama'i as-sabi'ah sai su tasbihi kaman yanda mala'ikun sama ta bakwai suka yi tasbihi hatta yasila ila sama'i dunya har sai saman duniya sun ji fatakhtafuhu jinnu aw shayatin a riwayan sai aljani ko shaytani ya wafce shi ya je sata dama malam yana tantance mana inda aljanu suke zuwa sata ne ko a sama wa hadha wannan wa in lam yakun fihi dhikru rajfa murajfatu samai koda ba ai bayanin sama na girgiza ba aw sujud koda ba ai bayani a wannan riwayan cewa mala'iku na sujada ba lakin yadullu ala anna lahu aslan yana nuna wannan hadisi na da asali an gane ko kenan koda kaga ibn kasir ya ce hadisin akwai illa to imam muslim ya fitar da hadisin da ke karfafa shi qawluhu idza arada an yuhi bil amr ay ashan kalman da yazo hadisin idan Allah yayi nifin wahayi da wani al'amari me al'amari ash-sha'n wani al'amari wani sha'ni shi kullu yawmin huwa fi sha'n kullun Allah na cikin aiki qawluhu takallama bil wahyi to sai Allah yayi magana da saqo jumlatun shartiyatun taqtadi ta'akhur al mashrut an ash-shart jumla ce ta sharadi wanda ke nuna shi mashrutin me yake zuwa farko sai aka jinkirta shi sai aka kawo sharadin kafin mashrut fal irada sabiqa nufin Allah ya riga ya gabata kafin Allah ya magana wal kalamu lahiqun maganan daga baya yazo da Allah ya nufin magana to shi maganan dama malam ya ce Allah subhanahu wataala yana magana ne in yayi nufin ya magana yace to hadisin yana nuna haka tunda an ce ki za arada kenan sai da yayi nufi sannan ta kallama sannan maganan yazo fai kunu fihi raddun ala al-asha'ira wannan raddi ne akan asha'ira allazina yaquluna wanda suke cewa inna allaha la yatakallamu bi iradati Allah ba yana magana ne da nufi ba wato ba sai nufin magana yake magana ba wa inna ma kalamuhu azali maganan shi tuturne tuntuni ne yanzu Allah ya sauke ka sami wal basari kaman ji da kaman gani da ji yanzu misali ba mutun na ji ko kai ne a ce ba yanzu muna zaune ba kana ji ko kana gani amma magana fa sai ka so sai lokacin maganan yayi to malam yace haka Allah yake haka Allah ya siffanta kansa da nufi sai ya nufi yake magana sai suka ce a kawai shi Allah na ta magana ne in an ce azali kawai yana ta magana ne kamar yanzu ace ba kana ta ji kana ji ba kun nan kana gudu kana ji ba to haka magana Allah yake kenan kai ka ce wani me yake nan yake tafiya wani abu ne kawai yake tafiya sarkau magana ne yake tafi ba tsayawa su haka suke ce azali an gane ko to amma ahlus sunna su ba haka suke cewa ba fa fihi isbatul kalam al hadith a cikin hadisin yana nuna akwai al kalam hadith ne zancen fararre ne wala yanqusu kamalullahi kuma bai tauye kamalan Allah a ce Allah yakan yi magana ne ya ga dama bai tauye kamalan shi illa yatakallamu bi harfin wa sautin a haka ne kuwa idza qulna innahu yatakallamu bima sha'a kayfa sha'a wa mata sha'a idan mun ce Allah na magana bima sha'a da abin da ya ga dama wa kayfa sha'a yadda ya ga dama mata sha'a lokacin da ya ga dama bal hadha sifatu kamali wannan shine ma sifan kamala din lakinna naqsu an yuqala abin da yake tawaya shine a ce innahu la yatakallamu bi harfin wa sautin a sha'ira kenan yana magana ne ba da harafi ba da sauti ba innamal kalamu ma'ana qa'imun bi nafsi suka ce ma magana kai wani abu ne sandararre wani abu ne kai wanda yake hare da Allah kawai ana tayin shi ne ahlus sunna ba su yarda da wannan ba haka ne ko su sun ce yana magana ne in ya ga dama qawluhu akhadhat as-samawati minhu rajfa a hadisin ya ce idan Allah ya magana sama takan girgiza as-samawati maf'ulun bihi jam'u mu'annath salim aw mulhaqun bihi fa yakunu mansuban bil kasra wal rajfa fa'ilun qawluhu aw qala ra'idatun shadida ko rajfa ko ra'ida shakkun min ar-rawi mai riwayan ya ce manzo Allah ya ce ne rajfa ko ra'ida duka dai yana nufin girgiza wa innama ta'khudhu samawati ar-rajfa aw ar-ra'ida wa abin da ke kama sama girgiza ko wani abu kaman tsawa li'annahu subhanahu azimun yakhafu kullu shay domin Allah subhanahu wataala mai girma ne kowane abu na tsoron shi hatta samawati hasama allati laysa fiha ruhun wanda babu ruhi a tare da ita shi hasama na tsoron Allah subhanahu wataala qawluhu fa idza sami'a zalika ahlus samawati idan ƴan sama suka ji wannan zance ta girgiza sa'iqu wa kharu lillahi sujadan sukan sume sai su fadi suna sujada su suma kuma sanan su sujada fa in kila idan aka ce kaifa yumkinu an yus'aqu wa yakhru sujadan idan aka ce ah to wannan hadisi akwai tuka da warwara ya za a yi wanda ya suma kuma ya sujada to ya za ka ba da amsa mallan yace bari ni in ba da amsan wal jawabu anna sa'iqa huna wallahu alam yakunu qabla sujud suman yana zuwa kafin sujadan ne wato idan Allah ya magana sama ta girgiza sai su sume fa idza afaqu in suka farfade sajadu sai su sujada ayan faruka nan Musa ko da yake yana so ya ga Allah da haske ya hau hasken zati ya kullu akan dutse ya girgiza ya wargaje ga baki dai karan fashewan dutse yasa nan Musa ya fadi me ya fadi sumanne da ya farka fa sai faɗe masu yi sujada ya ce subhanallahi yayi tsarkake Allah subhanahu wataala saboda haka da aka ce sun sume sun yi sujada ba tukka da warwara sun suma sun yi sujada da kalman ta girgira sun suma da suka tashi kuma sai suka yi sujada qawluhu fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'suhu jibril sai ya zama in aka suma wanda zai fara farfadowa shine jibril sai aka ce awwala بالنسب على انه خبر مقدم وجبريل بالرفع على انها اسم يكون مؤخرا حديث اللي في يكون اول من يرفع راسه جبريل سيتي اول بالنسب على انه خبر مقدم وجبريل بالرفع على انها اسم يكون مؤخرا وان الاعرابي قوله بما اراد حديث قال سمين يتي sai Allah ya faɗi abin da ya ga dama ai bima sha'a Allah ya faɗi abin da ya ga dama li anna Allah ta'ala ya takallamu bi mashiyati domin Allah na magana da abin da ya ga dama ne abin da yake so ya faru a doron ƙasa qawluhu a hadisin yace thumma yamurru jibrilu ala al mala'ika mala'ika jibrilu shi zai fara farkawa bayan an suma kuma ya sujada ga Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala ya fadi sakonnin da yake so ya fada. Sai mala'ika Jibril ya dauko wannan sako sai ya taho, li'annahu yurid nuzul min indillahi, lokacin da ya nufin saukowa daga Allah, daga wurin Allah, ilahi su amarahu Allah an yantahi ilayhi bil wahyi, zuwa ga inda Allah yake so ya isar da sakon. Wato lokacin sai mala'ika Jibril ya fara saukowa daga can saman sama ta bakwai yana saukowa. Qauluhu hadithin yace qala al-haq wa huwa al-ali al-kabir, mala'iku za su ta tambayan mala'ika Jibril mene Allah yace, sai yace qala al-haq, Allah ya faɗi gaskiya. Mun yi bayani a baya, idan sako ne zuwa ga wani mutum, mala'ika Jibril zai rika ce musu qala al-haq, Allah ya faɗi gaskiya. In kuma sako ne zuwa ga wasu mala'iku ma na daban wanda za su yi wani aiki, abinda dai zai ce ma mala'iku da suka tambaye shi al-haq, sai dai idan ya je wajen mala'iku da za su yi aikin sai ya gaya musu sakonnin, tunda akwai mala'iku da suke raba abubuwa da yawa na alheri, eh, mala'iku da suke daukar rai, mala'iku da suke kaza, mala'iku da suke kula da tafiyan iska, mala'iku da suke raba arziki, mala'iku da suke raba kaza, ayyukan dai da suke ta yi. To duk dai mai kawo musu sakon shine mala'ika Jibril. To zai ta tafiya, in a sama ne zai fada, zai fada, in a kasa ne zai wuto da shi kasa. To amma dai in an tambaye shi, in ba kai ne shakon ya safa ba, zai ce maka ne qala al-haq, shikenan abin da zai gaya maka. Sabaka fi tafsir zalika, bayani ya gabata a wannan, an yi hatami la qala al-haq fi hadhihi al-qadiyya muayyana, ko dai yana nufin al-haqu, Allah ya faɗi gaskiya a wannan matsalan. Tunda in yace kaza za a yi, ai wannan kazan zai faru ko? Kaga Allah ya faɗi gaskiya. Tunda Allah ba zai ce ka je ka ce wa mala'ikan cire rai wannan shekaran, ka cire ran mutum 100,000 shikenan sai ya cire kasa da haka ba, ko ya wuce haka ba, zai ka al-haqa ya faɗa. Ka je ka ce ma mala'ikan da na wakilta shi ya rika tallafa wa mata wajen samun su haihu cikin sauki, to bana mata 15,000,000 za su haihu da 100,000 kaza a ce an samu kasa kuwa, a'a duk ba za a samu canji ba. Wato qadiyan, duk qadiyan da ya faɗa to za ta zama al-haq, aw qala al-haq, ko kuma ma'anan al-haqu innan li'annahu min adatihi subhanahu Allah ya qula ila al-haq, yana daga cikin al'adan Allah bai faɗin abu sai gaskiya. Shi sama wata ayin ce zalika bi anna Allah huwa al-haq, yanda al'amarin yake shi Allah ana ce mishi al-haq, yana daga cikin sunan Allah al-haq. Wa ayyan kana, kai duk yanda kai fassara dai, fa inna jibril la yukhbiru al-mala'ika bima awha Allah ilayhi, mala'ika Jibril zai ba zai gaya ma sauran mala'iku sakon da aka yi masa ba, bal yaqulu qala al-haq, abinda zai riga gaya musu kenan, kawai Allah ya faɗi gaskiya, qala al-haq, qala al-haq, mubhaman, abun a rufe. Wa li hadha summiya alayhi salam bil amin, shi sanya ake ce mala'ika Jibril amin. A Qur'ani Allah ya faɗi mala'ika Jibril sunan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin, ruhul amin, Allah da kanshi yake mishi amin, amintacce ne, in an ake zuwa wurin wannan to ba zai ba wani ba, duk yanda zaka yi ka tambaye shi me yake ake ciki ba zai gaya ma ba, an gane ko? Wal amin huwa alladhi la yabuhu bis sirri, in an ce aminu shine wanda baya tona sirri, shi ake ce ma aminu, amma wanda za a gaya mai magana kaman karin kumallo, kaman abin ya dame shi ya same ka ya gaya ma ya ce, amma fa sirri ne, ya je gaya ma wacce ya ce sirri ne, ya je gaya ma wacce ya ce sirri ne, shi ma wacce ya je gaya ma wacce ya ce sirri ne, to ai ba aminu ake ce ma wannan ba. Qauluhu wa huwa al-aliyyu al-kabir, a hadisin ya zo da kalman al-aliyyu al-kabir, taqaddama al-kalamu alayhi, salu al-samin ya ce ba zai koma kan wannan maganan ba saboda an yi bayani shi a baya. Qauluhu fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril, mala'ikun gaba ɗaya sai su faɗi abinda mala'ika Jibril ya faɗa, ai qala al-haq wa huwa al-ali al-kabir, in yace, in suka ce mene mahaliccinka yace qala al-haq, kuma sai su ce qala al-haq, shikenan. Qawluhu fa yantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jal, hadisin yace sai mala'ika Jibril ya tafakkuwa da wannan safa har zuwa inda aka aike shi, ay yasil bil wahyi ila haythu amarahu Allah min al-anbiya'i wa rusul wa ghayrihim ma, ko wurin annabawa da manzanni da mawsa kwanin da bai shafi annabawa da manzannin ba. To sai mu tashi min fawaid al-hadith. Wato al'ada salus min dama kowane hadisi sai ya dauke shi ya babballa shi balli balli ya ce ma'anan kaza ma'anan kaza ma'anan kaza sai kuma ya hada hadisi muri guda. Sai mu je tashi na gaba.